ci gaba da wasannin da ake yi na gasarcin kofin kasashen nahiyar Turai na shekara 2017 na 'yan kasar shekara 21 wanda yake gudana a can kasar Poland. A yau za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa na kasar England kasar shekara 21 da kasar Germany da misalin karfe 5 na yamma agogon Nigeria, Niger, Cameroon da kasar Chad. Kasar Spain ko za su fafata da kasar Italy na 'yan kasar shekara 21 da misalin karfe 8 na dare agogon Nigeria da Niger a matakin wasan kiwa daya wato knockout. Idan muka leka bangaren sai da sauran 'yan wasan kwallon kafa na duniya ko mai tsararin baya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City Alexander Kolarov dan shekara 31 da haihuwa na son koma tsohuwar kungiyarsa ta Lazio. Dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid James Rodriguez dan shekara 25 da haihuwa ya bayyana aniyarsa na ficewa daga kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid don komawa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da ke kasar England. Kungiyar Tottenham na kasar England kuwa ta ce za ta kashe fam miliyan 26 wajen sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa na Sporting Lisbon Andre Silva dan shekara 28. Atletico Madrid tana zauracin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund Emerick Aubameyang dan shekara 28. Manchester City ta ce tana da karfin gwiwa wajen sayan dan wasan baya mai suna Dani Alves daga kungiyar kwallon kafa ta Juventus a wannan sati. Mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Zinedine Zidane ya ce dan wasan gabansa mai suna Gareth Bale yana nan a kungiyar ba inda zai je a kakan wasan bana. Shi kuwa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Alvaro Morata na shekara 24 na dab da komawa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho ya ce yana da bukatar shugabannin gudanarwa na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din da su sayo masa dan wasan na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham mai suna Harry Kane na shekara 23 da haihuwa. Huta lafiya.